misoraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 dale pemre zamani dauke da cigaban rahoton da muka kawo mai sauraro a jiya, inda aka yi zargin wani matashi ya gwada karfinsa akan wata tsaliliyar budurwa da ya ce wai yana kaunarta, har ta kai an yi zargin ya jijjige mata haƙoran gaba ƙwaya biyu, wanda a jiya maganar take hannun jami'an bijilante kuma aka miƙa ta matakin gaba. Har ma kuma muka yi kokarin zantawa da ita wannan budurwa, amma sai dai ta kasa magana saboda ko inda ba ta iya yi. To zuwa yanzu dai maganar ta wuce matakin jami'an 'yan sanda, sun ma yi bincike a kai, sun kuma caji matashin da laifin gwada ƙarfi da kuma haddasa rauni, har ma tuni sun miƙa shi gaban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a shalkwatar hukumar Hizba ƙarƙashin mai shari'a Sani Tanimu Sani Hausawa, inda aka karantawa matashin wannan tuhuma ta gwada ƙarfi da haddasa rauni, kuma ya riga ya amsa cewar lalle ya aikata wannan laifi, kuma kotun ta waiwaye shi ko menene wato ainihin abin da ya kawo wannan gwada ƙarfi da haddasa rauni, inda ya ce ya zauna a kusa da ita ne, ita kuma ta ingije shi, hakan ta sa ya fusata. To kotun dai zuwa yanzu ta aike da shi gidan ajiya da gyaran hali zuwa tsawon sati biyu don a ga yanayin da jikin ita wannan budurwa zai kama, don gudun kar a yi maya da furo mu ɗanyi. Mun kuma iya duk ƙoƙarinmu don ganin mun zanta da shi wannan shi, amma sai dai ya ƙi magantuwa, ya ƙi cewa komai. Sannan a hannu guda kotun dai ta shari'ar musulunci da take zamanta a shalkwatar hukumar Hizba ƙarƙashin mai shari'a Sani Tanimu Sani Hausawan, an gabatar mata da wata shari'a inda aka yi zargin wani matashi ya yi wa abokin ƙwallo nasa da suke wato ainihin wasan bal ɗin a wani fili rauni. To amma sai dai da aka zo gaban kotun, kotun ta waiwayi shi wanda ake zargi da wannan rauni, ya ce matsi ya ji wahala ce ta yi wahala, saboda shi wancan ɗin da abokansa sun taron masa da katakwaye suna dukansa, a ƙoƙarinsa ne ya ƙwaci kansa ne ya yi wannan rauni. To amma kotun ta yi masa jawabin cewa da aka yi masa wannan al'amari yana iya ya garzaya ya tafi wajen 'yan sanda ya ƙara, kamar yanda su ma yanzu suka je wajen 'yan sanda suka yi ƙara, aka kawo kotun da watakila sai ya zama su za a tuhuma da wancan duke-duke saɓanin yanda shi ya ƙoƙarin wannan ƙwatar kai kuma ya je haddasa rauni. Don haka kotun ta yanke masa hukuncin zaman gidan gyaran hali na wata ɗaya ko kuma zaɓin tara ta naira 500,000, sannan kuma ta yi umarnin ya biya su kuɗin magani da suka kashe naira 4,500, kuma wani ikon Allah tana kammala yanke wannan hukunci sai shi mai shari'ar ya turo naira 9,500 a aljihunsa nan take, ya ce gashi ya biya masa tarar ta naira 5,000 ɗin, sannan kuma ya kuma biya masa kuɗin maganin da suka kashe naira 4,500 ɗin, jimilla 9,500 ya bayar, aka sallame su. Shi ma kuma wancan matashi da ya ce ƙoƙarin ƙwatar kansa ya aka sallame su, ta kuma gargaɗe su da su zama mutanen kirki. Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani.